This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan lasari fatan kuna lafiya. Sunana Sarfi Lahashin Gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Litinin, kira ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai.
Dan ka lura da kalubale da samun shugaban kasa da fuskanta.
To masu raro sai ai mana afuwa. Za mu na dauki da shirin ilimi ga kwadan Adam da baban gidan Jibrin ya shirya kuma zai gabatar sai daga cikin wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma su raro ke aika mana ta email. Amma fa sai an fara shin kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. A yau Litinin wani yanayi da sanyi haɗe da dusakan ƙara da iska mai ƙarfi ya mamaye jihohin da ke tsakiya da kudancin Amurka har zuwa yankin gabar gabashin ƙasar. Hasashe ya nuna cewa wannan zubar dusakan ƙara mai tsanani ya kasance mafi yawa da aka gani cikin shekaru goma a wasu yankunan Amurka. A wasu jihohin tun a ranar Lahadi yanayin hanyoyi ya taɓarɓare tare da hasashen yanayin zai ci gaba da yaɗuwa zuwa gabashi cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Bob Overick jami'i ne a hukumar kula da yanayi ta Amurka.
There's about 63 million people under some type of winter weather advisory, warning or watch now. And again, it's
yace akwai kusan mutum miliyan 63 da wannan al'amari zai shafa, inda aka daka tura wa jama'a shawarwari da gargaɗi kan yadda za su yi a wannan yanayi. Rotanni sun ce guguwar mai ɗauke da dusakan ƙara ta sauka a wasu sassan Kansas da Missouri, yayin da a Indiana aka tura sojoji don taimakawa direbobin da suka makale a hanya. A yankin Washington DC babban birnin Amurka an rufe ɗaukacin ma'aikatan gwamnati, inda aka umarci ma'aikata da su yi aiki daga gida illa waɗanda ya zama wajibi su je aiki. Wannan bindiga ya kai hari kan wasu motoci biyu ciki har da bas a ranar Litinin ɗin nan a yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye, inda ya kashe akalla mutum uku tare da jikkata wasu bakwai kamar yadda hukumomin agajin gaggawa na Isra'ila suka tabbatar. Harbin ya faru ne a kusa da garin Falastinawa da ake kira Al-Funduk. Sojojin Isra'ila sun ce dakarunsu na bin sahun masu kai harin, kuma suna amfani da shingen da ke kan hanyoyi don kewaye ƙauyukan da ke yankin. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya mika ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda abin ya shafa tare da yin alƙawarin farauto waɗanda suka kai harin. Cikin saƙon da ya wallafa a shafin X, Netanyahu ya ce babu wanda zai tsira cikin maharan. Tashi-tashin hankula sun ƙaru a yankin na yammacin gabar kogin Jordan tun bayan harin da Hamas ta kai kudancin Isra'ila a watan Oktoba shekarar 2023 da kuma farmakin sojojin Isra'ila a zirin Gaza. Jami'an lafiya na Falastinawa sun ce harbin sojojin Isra'ila da hararen da mazauna Isra'ila suka kai sun halaka akalla Falastinawa 818 a yankin tun a wancan lokacin, yayin da Falastinawa suka kashe dozin-dozin ɗin 'yan Isra'ila. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Koriya ta Arewa da China ne suke mara wa Rasha baya a yakin da take yi a Ukraine. Yana mai cewa akwai bukatar a samu tabbaci na cikakken tsaro a duk wata yarjejeniya da za a kulla don kawo ƙarshen rikicin. Da yake magana yayin wata ziyara aiki a Koriya ta Kudu, Blinken ya ce kayan yaki da hasashe da sojojin da Koriya ta Arewa ke bayarwa tare da goyon bayan China ga masana'antar kayan yakin Rasha suna ba sojojin Rasha damar ci gaba da yakin da suka fara a watan Fabrairu shekarar 2022. Ya kara da cewa Koriya ta Arewa tana cin gajiyar shiga rikicin ta hanyar samun horar da sojojinta da Rasha ke yi, yayin da ya rage makonni biyu kacal kafin gwamnatin Biden ta kare. Amurka tana gaggauta tura ragowar tallafin da aka amince da shi ga Ukraine saboda rashin tabbas kan yadda za a fuskanci yakin karkashin zababben shugaban kasa Donald Trump. A ranar Litinin, Blinken ya ce Amurka tana kokarin tabbatar da cewa Ukraine tana da duk abin da take bukata. Blinken ya kara da cewa Amurka tana kokarin tabbatar da cewa Ukraine tana da duk abin da take bukata don kare kanta da kuma samun abin dogaro a teburin tattaunawa da Russia a nan gaba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jama'a ba, Mahmud zai farke da mana da karshen labaran duniyar. Amma kafin ne, yayin da jam'iyyar sa da magoya bayan zaɓen shugaban kasar Ghana, Jan Mahamat Drama Mahama, wanda za a rantsar da shi gobe Talata ke murnar nasarar zaben da ya samu a zaben Disamba 2024. Kalubalen da zai fuskanta na da yawa, waɗanda suka haɗa da matsalar tattalin arziki da abinci da noma da cin hanci da rashawa da fannin ilimi da dai sauransu. Wakilin Idris Abdullahi Bako ya tattauna da masana kan manyan kalubalen da sabon shugaban mai jiran gado zai fuskanta da kuma hanyoyin magance su.
Shugaba Nana Akufo-Addo ya sanar da wannan shirin ne a watan Disamba 2024, amma a jawabinsa na yanayin da ƙasa ke ciki na ƙarshe ya bayyana cewa manufar za ta fara aiki a farkon wannan shekara ta
2025.
Yace ina alfahari da amincewa da shigowa Ghana ba tare da visa ba ga duk masu riƙe da fasfo na Afirka wanda ya fara aiki daga farkon wannan shekara. Wannan shine mataki na gaba mai ma'ana ga yankin ciniki ki ba shinge a nahiyar Afirka. Duk waɗannan abubuwa ne masu muhimmanci na tabbatar da ajandar tarayyar Afirka. Masani kan hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma tsaro, Irbad Ibrahim, yace wannan mataki ne mai kyau da ya cancanci yabo ga Ghana.
Manyan Afirka da suke kasuwanci kamar Dangote sun bayyanar da jama'a nasu korafai cewa wani lokaci ma zuwa ƙasar Turai ya fi sauki da zuwa wasu ƙasashen Afirka. Saboda shi na ga wannan mataki zaya taimaka, amma abin da ke nan kuma shine al'amarin diplomasiya. Kowane lokaci mutane suka nemi visa su zo wata ƙasa, akwai wani farashi da suke biya. To indai an ce shugabannin Ghana sun fito cewa ya wanga lokaci ma za su yi su aje wannan amfani na kudi da ƙasa za ta yi ta samu domin alakan ƙasashen Afirka ta yi danko, ina ga ya kamata a yaba musu sosai.
Matakin ya samu karbuwa daga jama'a ƙasa da masu sharhi da dama, saboda ana sa ran zai bunƙasa harkokin kasuwanci, yawon bude ido da musayar al'adu a fadin nahiyar, kamar yadda wasu masu sharhi a Ghana suka ce.
Sunana Alhaji Afrika. Wannan mataki da shugaban ƙasar Ghana ya dauka yana da kyau, ya taimake mu wurin tattalin tara arzikin ƙasa. Mafi alheri shine sauran ƙasashen kuma da za su ga kamar a ga abin da an kai, ya sona musu ido su kuma su koya.
Sunana Malam Isa Mera Go Jibril Abbas. Wannan manufa ce mai kyau wacce za ta inganta shige da fice da kuma jawo hankulan masu zuba jari. Lura da cewa manya-manyan 'yan kasuwa masu hannun jari suna bukatan shigowa kasar Ghana domin bincika inda ya kamata a yi kasuwanci da zuba hannayen jari.
A baya Ghana tana baiwa 'yan kasashen Afirka 26 izinin shiga ba tare da visa ba, sai kasashe 25 ana ba su visa yayin da suka iso kasar. Abubakar Garba Usman yace idan aka yi akari da yawan al'ummar Afirka, Ghana za ta amfana da wannan manufa.
Idan ka dubi yawan mutane Afirka shine biliyon 1.5. Wayanga mutane in akwai hurdawa tsakanin su da Ghana, kaga cewa kamar Ghana za ta samu ci gaba wurin yawon bude ido. Idan ka dubi kudin da Afirka ke samu kowace shekara ta bangaren yawon bude ido shine biliyon 186 kowace shekara. To kaga in Ghana ta bude nata kofa nata kaso kuma kan wanga kudi kuma shi ma zai karu kenan.
Sai dai masani kan harkokin tsaro Anas Said Sando yace duk da muhimmancin matakin, hakan zai baiwa 'yan ta'adda kafar shiga kasar.
Mataki ne mai muhimmanci sosai, amma yana da wasu lamura da ya kamaci a yi la'akari akai. Yana haifar da 'yan ta'adda su same shi a cikin sauki su shiga a cikin gari. Ya kamaci kowane ne ya shigo a cikin garin nan, Ghana Immigration Service, Custom Division, mu jami'an tsaronmu a iya a investigate wani irin mutane ne ke amfani da wannan visa free policy suke shigo mana a cikin gari.
Ghana ta bi sawun kasashen Rwanda, Seychelles, Gambia da Benin a matsayin kasashen Afirka da suka ba da izinin shiga kasashen su ba tare da visa ba ga duk masu riƙe da fasfon Afirka. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
a gaida Idris Abdullah Bako. To sai amana afwa, wannan rahoton shine akan wato cire bukatar visa da aka yi zuwa kasar Ghana. To za a ji kaduba nan da shugaba mai zuwa zai fuskanta a shirinmu na gaba. Yanzu ana sauraron labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga Muhammad ya dawo mana da karshen labaran duniya.
Shugaban rundunar sojin Uganda Muhoozi Kainerugaba, wanda kuma shine dan shugaban kasa mai ci Yoweri Museveni, ya bayyana cewa yana son yanke kan shugaban babbar jam'iyyar adawa a kasar. Ana kallon Kainerugaba a matsayin wanda zai gaji mahaifinsa, wanda tun daga shekarar 1986 ya fara mulkar kasar. Kainerugaba ya saba yin maganganu masu tayar da hankali a kafafen sada zumunta, ciki har da barazanar mamaye kasar Kenya a shekarar 2022. Ko da yake daga bisani ya nemi gafara kan wannan barazana, inda ya ce wasu daga cikin abubuwan da yake wallafawa barkwanci ne. A wani sako da ya wallafa a shafin X a ranar Lahadi da yammaci, Kainerugaba ya ce mahaifinsa ne kawai yake kare shugaban adawa Bobi Wine daga fushinsa. Bobi Wine, wanda asalin sunansa Robert Kyagulanyi, kuma wanda ya zo na biyu a zaben shugaban kasa na shekarar 2021 da Museveni ya samu nasara, ya mayar da martani a shafin X, inda ya ce bai dauki barazanar da wasa ba, yana mai cewa an sha yunkurin kashe shi a baya. A yau Litinin, tsohon Prime Minister Malaysia Najib Razak, wanda ke tsara a gidan yari, ya samu nasara a karar da ya daukaka don neman izinin yin sauran wa'adin zaman gidan yarinsa a gidansa bisa tsarin daurin talala. A watan Afrilun bara, Najib ya bayyana cewa yana da tabbacin cewa tsohon sarki Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah ya bayar da wani karin umarni da zai bashi damar kammala wa'adin a gida. Najib ya yi ikirarin cewa wannan karin umarni an bayar da shi ne yayin wani taron kwamitin afuwa a ranar 29 ga watan Janairun bara, wanda Sultan Abdullah ya jagoranta, wanda kuma ya rage hukuncin zaman gidan yari na shekaru 12 zuwa 6 tare da rage tarar da aka sanya masa.
Muhammad Lano kenan karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To a daidai lokacin da ake shirin rantsar da sabon shugaban kasar Ghana, kowane irin kalubale zai iya fuskanta a wannan karan? To kalubalen na da yawa. Ga Idris Abdullah da wannan rahoton.
Yayin da kyakkyawar fata ke kewaye da shugabancin zababben shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama, manyan kalubale na jiransa. Zai koma kan karagal mulki a daidai lokacin da ake fama da matsin tattalin arziki. Tattalin arzikin Ghana, wanda ya kasance ɗaya daga cikin ƙasashe masu saurin bunƙasa a duniya, ya fuskanci kalubale mai tsanani da suka hada da hauhawar farashin kayayyaki, faduwar darajar kuɗin ƙasar, da kuma matsalar basussuka, wanda ya sa aka nemi taimakon dala biliyan 3 daga asusun lamuni na duniya ko IMF a takaice.
Dan ka lura da kalubale da sabon shugaban kasa zai fuskanta, kusan na tattalin arziki ya fi duka baki daya, saboda kusan yana daga cikin dalilai da ya sa ya lashe zaben. Alkawula da ke tsakaninmu da asusun lamuni babu bane da zamu yi mu cikin minti daya mu yi mu cika alkawulan duka baki daya ba. Wa debt restructuring yanda aka sassake isarin biyan basussuka da muka shiga cikin wancan lokaci, duka yana daga cikin abin da zai ya affect wato sabon gwamnatin. Sai dai an saki yarjejeniya da asusun lamuni dan ya cika alkawali ya sa business cikin agriculture zai matukar taimaka muna ba yau ba, nan zuwa shekaru 5-6 zuwa 8 hakan ga za mu soma cin amfani shi.
Mai sharhi kan tattalin arzikin kasa da harkokin kuɗi kenan Sarki Imran Hashiru dake ne. Wani muhimmin bangare da ke buƙatar a mayar da hankali a kai shine matsalolin noma, wanda haƙar zinari ba bisa ka'ida ba, da kuma tsanantar sauyin yanayi suka cutar da wannan muhimmin bangare, kuma babban kalubale ne ga sabon shugaban. Ko ina mafita? Tambayar da na yi wa Muhammad Jafar Dankwabiya, mataimakin daraktan bincike a cibiyar sauyin yanayi da samar da abinci na Ghana.
Kwai mafita. Mafitan shine ababai kamar uku ko hudu da zan kirga. Na farko, a zabi mana ministan da ya san harkar noma. Sannan abun da yake da muhimmanci sosai shine gwamnati ya yi kokari ya sa makudan kudi wurin samun ban ruwa wanda manoma ba za su dogara kan ruwan sama in ma ba a yi ruwan ba. To in muka yi wannan zai kawo mana ragowar price abinci, zai sa mu samu abinci mai yawa. To amma in ya zo kan sauyin yanayi, gwamnatin ga ya kamanci mu duba in an iya a rage yawan dogaro da ake yi na wutan lantarki a koma kan wutan da muke samu daga rana. Ko da muna da wannan rana sosai ya rage mana wannan matsalan da muke ciki na dumamar yanayi.
Ghana kasa ce da mafi yawan al'ummarta ƴan ƙasar shekaru 30 ne, don haka mayar da hankali kan fannin ilimi yana da matukar muhimmanci ga cigaban ƙasar. Shin ko wadanne kalubale ne suka fi muhimmanci da ke buƙatar kulawar gaggawa ga zababben shugaban ƙasa? Malam Siba Shakibu masani ne kan harkokin ilimi.
Na farko shine kudin get funding da yake an doke an yi jingina da shi. Muna fatan wannan shugaba idan ya karbi ragawar mulki ya iya ya kauda wannan jinginan nan da yake an yi. Bayan haka kuma secondary mai girma a yi kokari a kawo sare-sare wanda zai sa a yi gine-ginen da zai kauda double track system nan da ake ciki wanda a ganin mu yana koma da karatun talibai baya kware da gaske. Sa'annan duba kuma lamarin maluma inda ya yi alkawarin cewa zai kauda abin da ake cin shi lancesa exams nan domin ba mu ga amfanin wannan lancesa exams nan.
Lauya Anas Muhammad a nasu bangaren ya dunkule kalubalen da ke gaban shugaba John Muhammad gaba daya, wanda ya ce su ne sanadiyar da ya sa aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa.
In dai bai taka batun economy ba, bai taka batun corruption ba, bai taka batun family and friends ba, bai taka batun youth unemployment ba, wato kamar bai yi ba ke zuwa wanda ganga ke damu Ghanaians yasa aka bace wannan mandate. An measure shi kai wanda ga abubuwa sana cewa ya yi kokari ko bai yi kokari ba.
Yayin da shugabannin kasashen duniya ke yaba al'ummar ƙasar bisa kyakkyawan tsarin da take bi na cigaban demokradiyya, hankali na kan gwamnatin John Mahama don cika alƙawuran da ta ɗauka da kuma jagorantar ƙasar Ghana zuwa makoma mai albarka. Idris Abdalla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
To a gaida Idris Abdalla Bago, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya samun a tashanmu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Haka kuma a koda yaushe ake so za a yi zuwa shafinmu na yanar gizo ta adireshinmu na voahausa.com domin samun labarai da damatmansu. To yanzu a nan Washington DC agogonmu na cewa ƙarfe 10:17 na safe. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ko wanne a maza da mata don wazanni cewa
masu raro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan adam shiri na farko a shekara ta 2025. A cikin shirin namu za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ware kashi 7 cikin 100 a matsayin kasafin kudin bangaren ilimi a shekarar nan da muke ciki. Haka kuma jami'o'i da sauran manyan makarantu a ƙasar Amurka sun yi kira ga dalibai 'yan kasashen waje da yanzu haka suke hutu a kasashen su su hanzarta komawa ƙasar Amurka. Za mu ci dai dalili.
Bisa tattalin neman sani ko wanne a maza da mata don wazanni cewa
a ƙarshen shekarar da ta gabata ne dai shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya gabatar da kasafin kudin bana a gaban majalisar tarayyar Najeriya. Kasafin kudin da kuma aka ware wa bangaren ilimi kashi 7 cikin 100 na kasafin kudin wannan shekara 2025 da muke ciki. Kamar yadda aka saba, kasafin kudin ya gaza a matakin da hukumar majalisar ɗinkin duniya da bunƙasa ilimi wato UNESCO ta ƙayyade na kashi 15 zuwa kashi 20 da ya kamata a ware wa bangaren ilimi a duk shekara a tsakanin kasashen duniya idan dai ana so a bunƙasa ilimi a irin waɗannan kasashe. Tuni dai kungiyar malaman jami'o'i ta kasa wato ASU ta yi fatali da wannan kasafin kuɗi tare da bayyana shi da cewa ba zai tabuka komai ba wajen inganta ilimi a kasar. Dr. Bashir Yankuzo malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da Kiminat Jihar Niger ya bayyana dalilin da yasa kasafin kuɗin na bana bai taka kara ya karya ba.
Wato shi kasafin kuɗi da gwamnatin Najeriya yawanci take wayewa ga harkar ilimi, abu na farko dai akwai ban mamaki cewa duk da kasar tana son bunƙasa da ci gaba, to ka'idar da UNESCO ta bayar a mafi karancin kasafi da ya kamata a ware ma ilimi tsawon shekaru Najeriya ba ta kaiwa ga wannan karancin a wato ainihin kaso da na 15. Kaga wannan yana nuna cewa wato amma dai Najeriya bata damu da lalle ilimi ya samu kasan da ya dace da shi ba, ko kuma akwai matsala yayin da wato ake tafiyar da harkar ilimi. Sannan wani abu dangane da kasafin kuɗi wato shi budget shine rashin tabbas ɗin kasuwa. Yau kuɗin abu kaza na kaza, gobe zai canza ya zama kaza, babu tabbas. Sannan kuma abin da ya shafi sakin kuɗin ma wanda suke ce mai releasing ɗin funds ɗin, shi kanshi rashin sakan wato kuɗin da ake bukata a lokacin da ake bukata don yin maganin abin da ake bukata shi ba matsala ne. Ga kuma rashin al'amura na wato ainihin gaskiya da rukun amana, corruption ya shiga cikin abubuwa da daman gaske na harkan wato ainihin kasafin kuɗi, ba kasafin kuɗi kai ba hakan kuɗi a wannan ƙasa ta mu. Saboda haka abinda dai kawai zan ce shine wannan kasafin kuɗi kamar yanda aka saba ne, haka dai abu zai zo a ce an ware kaza ga kaza, kuma abin da ya wuce a ci gaba da yanda ake ciki. Yanzu waɗanda suke malaman jami'o'i kawai ana dai rayuwa ne dai kawai kar a ce ba a rayuwa a wurin harkan karantarwa, amma karantarwar baya da daɗi, babu abin da ya shafi ƙarfafa gwiwa, abubuwan da ake bukata babu su, sannan kuma ba a ganin wani wato canji mai muhimmanci da gwamnati take fito da shi wanda zai ƙarfafa gwiwan su ma'aikata ɗin malamai waɗanda suke da jami'o'i. Haka nan in ka duba abin da ya shafi makarantun primary, makarantun secondary da sauransu, saboda haka harkar ilimi yana bukatan gaskiyar magana wato a tunkare shi tunkara da gaskiya, inda har ana son kasar ta bunƙasa ta wato ainihin bangaren ilimi. Wannan kasafi da aka ware kamar yanda aka saba ne, haka ne a kusan kowace shekara za ka kasafin da an ware, sannan shekara ta kare an zo an ci gaba da abin da aka saba. Muna roƙon Allah ya kawo mana wato dauki akan harkar ilimi a wannan ƙasa.
To daga batun ilimi a Najeriya sai kuma batun jami'o'i a ƙasar Amurka, jami'o'in da kuma ke kira ga dalibai ƴan ƙasashen ƙetare da yanzu ke hutu a ƙasashen su da su hanzarta komawa ƙasar Amurka domin ci gaba da karatun su. Wannan gargadi dai na zuwa ne dai lokacin da ake shirye-shiryen rantsar da sabon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a wannan wata na Janairu da muke ciki. A kasarin makarantun dai sun bayyana cewa dole ne dalibai ƴan ƙasashen waje su hanzarta komawa Amurka kafin shugaban ƙasa mai jiran gado Donald Trump ta hau karagar mulki, domin kuwa idan ya hau ba a san matakin da zai iya dauka ba. A wa'adinsa na farko da ya jagoranci ƙasa ta Amurka dai ya haramtawa wasu ƴan ƙasashen duniya musamman na ƙasashen musulmai shiga ƙasar ta Amurka, abinda kuma ya shafi dalibai ƴan ƙasashen ƙetare daga irin wa'incan ƙasashe a can baya. Malam Tijjani Muqaddas wani tsohon ɗalibi ne a ƙasar ta Amurka kuma ya man ƙarin haske game da wannan gargadi da jami'o'in na ƙasar Amurka suke aikawa ɗaliban nasu.
Gaskiya ne wannan rahoto da yake bayani akan ɗalibai su koma makaranta kafin shi shugaban ƙasa zaɓaɓɓe na Amurka wato Donald Trump ya hau kan mulki. Wannan abu kan gaskiya abin tashin hankali ne, kuma abin fargaba ne ga su ɗaliban Najeriya, ba su kaɗai ba ma duka wasu international student da suke karatu a Amurka. Idan ban manta ba, lokacin da shi Donald Trump ya yi mulkinsa na farko a Amurka a shekara ta 2017 ya ba da wata doka wanda ta haramta wa ɗalibai ko kuma ƴan ƙasashe guda 13 a duniya, wanda a ciki akwai Najeriya, akwai irin su Somalia, su Libya, su Sudan, cewa kar su shiga Amurka. To a yanzu kaga ɗalibai ƴan ƙasashen waje sun tafi hutu na winter. To wannan hutu da suka tafi da yawa sun koma ƙasashen su ne. To sai su ka wato jami'o'i da manyan jami'o'i na Amurka wanda ake ce musu Ivy League, irin su Harvard, irin su University of North Carolina wanda nima na yi karatu a ciki, da irin su University of Boston, suka fidda sanarwa cewa ɗaliban su su dawo kafin shi shugaban ƙasa ya hau mulki a watan Janairu. To gaskiya hakan yana nuna cewa wannan dokar da ya amfani da ita a mulkinsa na farko za ta iya ci gaba da aiki, domin ya faɗa ma tun lokacin yana campaign cewa zai sake buɗaɗa wannan dokar ya kawo wasu ƙasashe wanda ake tunanin ƙasashen da zai shawo a cikin irin kasashe ne da China da India. To gaskiyar magana yanzu duk gunda dalibin Najeriya yake idan har a Amurka yake karatu hankalin sa a tashe kuma idan ya kasance ba su koma din nan ba to ka gani za a iya hana su shiga Amurka. To kuma kaga mutum da ya fara karatu watakila mutum ya je ma karatun digiri na karshe kuma aka ce ba za ka shiga wannan kasar ba kaga an zo an wargaza maka zan iya cewa rayuwarka ta karatunka sannan kuma abin zai iya zamantuwa yana da illa gare ka domin ta ina zaka fara wata kasa zaka koma ko Najeriya yanzu kace zaka dawo ka gani dai yadda jami'o'in mu na Najeriya suke fatakila za a ce sai ka fara karatu tun daga matakin farko.
To masu sauraro a dan ne kuma shirin namu na wannan mako zai diga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin wato Judy Leather Gresham naku Babangida Brin ke cewa a huta lafiya sai wani mako.
Kan hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayen mu shinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani ko wanne a maza da mata don mu zanni cewa himma da kwazo kokayen mu shinku jama'a kiran
to madalla a gaida Babangida Jibrin masu raro duk lokacin da ake buƙatar wannan shiri yana nan akan shafin mu na yanar gizo ta address mu na voahausa.com. Yanzu kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga labarai amma fa wannan karan a takaice.
A yau Litinin wani yanayi mai sanyi haɗe da dusakan ƙara da iska mai ƙarfi ya mamaye jihohin da ke tsakiya da kudancin Amurka har zuwa yankin gabar gabashin ƙasar. Hasashe ya nuna cewa wannan zubar dusakan ƙara mai tsanani ya kasance mafi yawa da aka gani cikin shekaru goma a wasu yankunan Amurka. A wasu jihohin tun a ranar Lahadi yanayin hanyoyi ya taɓarɓare tare da hasashen yanayin zai ci gaba da yaɗuwa zuwa gabashi cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Rahotanni sun ce guguwar mai ɗauke da dusar ƙanƙara ta sauka a wasu sassan Kansas da Missouri yayin da a Indiana aka tura sojoji don taimakawa direbobin da suka makale a hanya. Wannan bindiga ya kai hari kan wasu motoci biyu ciki har da bas a ranar Litinin ɗin nan a yankin yammacin gaɓar kogin Jordan da Isra'ila ta mamaye. Inda ya kashe akalla mutum uku tare da jikkata wasu bakwai kamar yadda hukumomin agajin gaggawa na Isra'ila suka tabbatar. Harbin ya faru ne a kusa da garin Falastinawa da ake kira Al-Funduk. Sojojin Isra'ila sun ce dakarunsu na bin sahun masu kai harin kuma suna amfani da shingen da ke kan hanyoyi don kewaye ƙauyukan da ke yankin. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya mika ta'aziyarsa ga iyalan waɗanda abin ya shafa tare da yin alƙawarin farauto waɗanda suka kai harin. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya ce Koriya ta Arewa da China ne suke marawa Rasha baya a yakin da take yi a Ukraine. Yana mai cewa akwai bukatar a samu tabbaci na cikakken tsaro a duk wata yarjejeniya da za a kulla don kawo ƙarshen rikicin. Da yake magana yayin wata ziyara aiki a Koriya ta Kudu, Blinken ya ce kayan yaki da hasashe da sojojin da Koriya ta Arewa ke bayarwa tare da goyon bayan China ga masana'antar kayan yakin Rasha suna ba sojojin Rasha damar ci gaba da yakin da suka fara a watan Fabrairu shekarar 2022.
To masu sauraro da haka ne muka kashin shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da dare za mu sake dawa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu sai a ji shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafukanmu na kafofin sada zumunta. Yanzu kan a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfil Hashin Guman nake cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.